yayin da ƴaƴan jami'ar APC ke famurnan nasarar lashe zabe. Yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno kai a jihar Adamawa game da batun raba mukamai a sabon gwamnatin da za a kafa a jihar, musamman ma tsakanin ƴan bangaren tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma ƴan bangaren mu aka sama na tsohon gwamnan jihar Mutane Yako da kowane bangare ma ke gani shi ne ya bauta wa jam'iyya. To ko me ƴan jam'iyyar APC ke cewa ne game da wannan sabon rikici?
Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. Waɗansu mutane ne suna su kawo tarzoma a jam'iyyar APC. Wannan ba a ji shi a baki Atiku Abubakar ba, ba a ji shi a bakin Bindo ba. Waɗansu dundun suna su shiga gwamnati ba abin da ba za su hada ba. Saboda haka wannan magana ne an riga an nada transition committee. Dama waɗannan akwai ƴan babbakere ne suna zaune. Haka ma ai suka yi suka kai Nyako ai.
To wani shara ka ba shi a gaban jam'iyyar ku ta APC a Adamawa?
Shawaran da nake ba mutane jam'iyyar APC da dukkan dattawan da suke jihar nan su dubi waye mutumin da ya dace a bashi komishina.
Shi dai gwamnan jihar mai jiran gado Sinato Muhammadu Bindo Jibrilla ya fa musanta zargin da ake yi masa na cewa zai fifita wani bangare a cikin waɗannan bangarori.
Kowane gida ma nake ya zama a da ne, yanzu gida ɗaya ne, bamu da gida biyu ba, mu duka ɗaya ne yau. Kuma ma wancan gidan da kuke barar musanta ita bane, Atiku uba ne a wajena, Nyako uba ne a wajena. To don haka shine magana.
Wannan ma dai na zuwa ne yayin da karo na uku a ƙasa da watanni biyu kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Kwanar Abu Ahmadu Umar Fintir ke tsallake yunkurin tsige shi da wasu ƴan majalisar dokokin jihar 11 wanda ke ɗasawa da gwamnan jihar Mista Bala James Gilaya suka yi a wannan Litinin. Tun farko waɗannan ƴan majalisa sai da ma suka yi yunkurin shiga zauren majalisar dokokin jihar Adamawa, to amma suka tara a garkame yanin da yasa suka sulale zuwa wani wuri kafin daga bisani ma suka fitar da sanarwar da ke ɗauke da sa hannu Honar Babu Karim Umar ɗan majalisa mai wakiltar mazaban Nasara a Binyeri, inda suke zargin kakakin majalisar da wuce gona da iri. To ko shin ya kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Honar Babu Ahmadu Umar Fintir ke ji da wannan yunkurin tsige shi da ake yi?
Ba abin da ke faruwa a majalisa, mutane ne kawai wanda suna shirye-shirye su dan nuna dalilin kuɗaɗen da suka karba mara ma'ana daga wurin waɗanda suke da wannan ra'ayi. Amma mu ba wani dambaruwa da yake faruwa a majalisa ko kadan. Yanzu ba mutum 11 ne suka yi addressing naku ba? To me constitution tace ba mutum 17 ba? Da wannan barazana kuma wa yake jin tsoron barazana?
To da sun ce dama yau za a dawo kun ba da sanarwa kan cewa an ƙara daga wannan hutu da kuka je.
Eh, dalilan ne suka kawo wanda kuma suna cikin kundin tsarin sanar da majalisa. Mun daga sai 27 za a dawo.
Batun yau bane dai ake zargin gwamnan jihar Adamawa da hannu a yunkurin tsige kakakin majalisar, zargin da gwamnan ta bakin kakakinsa Mr. Pipi Elisha ke musantawa.
Tun lokacin da shi gwamna ko da shi ke ya yarda ya sulhu da majalisa ana kan tarzoma, har yanzu a shi kakakin majalisa bai zauna yan shirye da wannan ba. A yan majalisa suna so su tumbuke kakaki, a wayansu yan majalisa suna so ce za a cire gwamna. To kaga har yanzu wayar abuwa sun suka
ana gwamnan ne yake sa wannan fitina a majalisa.
A wannan kuma kariya ce, bakar kariya kuwa ba wani gaskiya cin ta ko dai a shin da zai sa.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.